Casa. أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الهجي بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن أسرة الباقية لا زال إلى الأولى راكية وكافه اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الاقواسي قلوب القرايب فريد الدهري على الاطلاق حاتم الاتمين ابو اسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخه ومربي وقائدي وفاري وملازي واجيبي لله الشيخ ابراهيم السدد جعلنا الله من اهل السداد والامن والستور والكمال والمعرفه واليقين والتصديق واللطف والرشد والهدايه ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بازيال اهل الله من يوم هلكت الدنيا الى انتهائها يا همه الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعريف بنزره تاتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يوم نزما نا 206 جيا منكم اكن يا من ازهر الجميله وستر لقبيها ولم يؤاخذ بالجريرتي ولم يهتك الستره ويا عظيم العفوي ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرتي ويا باسع اليدين بالرحمتي ويا سامع كل النجوى ويا منتهى كل الشكوى ويا كريم الصبحي ويا عظيم المني ويا متديا بالنعم قبل استقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غايتي رغبتي اسالك الا تشعل قتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار وانما صلاتي بني iftihali ne wato addu'a ce na kusanci ga Rabbul Izzati. Wannan addu'ar manzala sallallahu alaihi wasallam Jibril ne ya kawo mar ita ya ce wannan nazo maka da hadiya wato hadaya ya ce menene ladan wanda ya karanta ta ya ce wanda ya karanta ta da za a hada mala'ikun sammai guda bakwai akan siffanta abinda yake da shi na lada kowa yayi aikin sa irin yanda zai yi layim da kiyamati ba za su iya sifantawa ba. Wannan haka Jibril ya ga wa Sayyidina Judi kuma dukka riwayan na Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi wannan hadisin sahihi ne a harajahu hakim fi mustadrak hadisi ne 4,445 sifilin farko. Wannan shine hadisin yanda yake. To manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Jibril ya gaya wa manzala cewa duk wanda yayi wannan salatin to ya sami ladan annabawa 70 wanda suka cika annabta, ma'ana suka isar da risala annabawa 50. Wannan annabawa 50 kowa ya isar da risalansa ya samu wannan. To Allah a cikin fadalan Allah wannan ba komai bane, domin wallahu wasi'ul fadali, ubangiji mai lawacin fadala ne, falalansa ta wuce duk ina ke zato. Allah yana yin haka. Sai shautu ya ne ya ce to yin wannan salatin ga abin da za ta koma yin wannan addu'an ya man azhara jamila ga yadda Allah yake yi a kowace guda daya to ina wanda yake kuma da yawa ko yake da yawa Allah ka ba mu daman aiki irin na aikin alheri wa ma ma zikirtu min tafrigi kalbika abinda maka ambatan maka yanda da ka karkadar da zuciyarka ilashtigali billahi ka shagala da Allah wa adam lubalati bisiwahu karka damu da wani Allah sai Allah adam lubalati bisiwahu kenan ba lam ka sani anna lizalika waqatan ka san akwai wani lokaci wa ajalan da lokaci laysa hadha waqatu wanda wannan ba shi ne lokacin wannan ba wa lam ka sani anna zikraka lil fatihati yin ambatanka na fatiha biniti kaza wa kaza shi kuma da niyan kaza wa kaza yugunika an jamil umuri ya wadatar da kai ga dukkan al'amara wa kull ibadati da dukkan ibada duk ya wadatar da kai shine ma'ana fatiti biniyatul ismi kenan fatiti biniyatul ismi lillahi al'azim wa kull ibadati yuzatama bi nisbati ilayhi dukkan ibada inda an nasabta shi akan ladan da fatiha take da shi duniyan ismi lalazim kanu kudatin fi bahrin kaman digo dine a cikin kogi duk ibadu gabaki daya in an tattara to kaman digo din cikin kogi wannan min fadlillahi ne walazima zakarnahu kalizinci abinda maka ambata maka walazim ma zakarnahu kalizinci abinda makaranta maka falwitamat ibadat jamil arifina da za ta tara dukkan ibadan arifai masana Allah ma balago maratun waidatan minha su kuma gabaki daya ba za su kai ladan salati ladan fatiha binatul ismi ba inda za a hada duniya gabaki daya ibadan duniya gaba daya ba zai kai digo bai kai digo daya cikin ruwa ba a cikin abin da kai ka samu wanda sauran al'umma ba su samu wa nas'alullaha lakum na roƙa muku Allah wa li auladakum da ayyanku wa jami'i muta'alliqatikum da dukkan abubuwan dogaronku an yaji alakum fi kafalatillahi ku zama cikin ceton Allah wa kafalatar rasulullahi da ceton manzo Allah ko kiyayewa fi duniya wal akhirati duniya da lahira innahu waliyyu zalika Allah shine majibancin wannan wal qadiru alaihi kuma yake iko akan haka je tana yawa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sila da mincin Allah su tabbata ga sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima intaha ma amlahu alaina abinda muka yi imlayin sa ya cika min hibzihi wa lafzihi na daga hadda da kiyaye lafazin da ya zo a ciki wa kataba huna fi hadhal mahalli ya rubuta nan ta wannan mahallin bi hadhi sharif da rubutun sa madaukaki qala abdul fakiri shine ba wannan al fakiri mabukaci lallahi zuwa ga Allah ahmad bin muhammad shine ahmad dan muhammad tijani kullu ma katabtu fi hadhal kitabi da abin nan rubuta cikin wannan littafi min awwali ila akhiri daga farkon zuwa karshen sa kulluhu bi imlaina al katib dukkan sa rubutun mu ne ga al katib ga mai rubuta harfan harfan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa mimma awsabi yana daga cikin abin da shauci ya ne wasiya kafata asabi ga dukkan sahabansa wagairihimin da wasunsu wanassu lwasiyati nassin wasiya ba'da albasmalati bayan bismillah wa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da salati sallama ga manzon Allah qala radiyallahu anhu shauti yana yace wasiyatun wannan wasiya ne likulli man arada nasihata nafsahu ga wanda yake son samun nasiha wa kansa to nasihata rabbahu da nasiha ga ubangiji aljariyatu ala hadi qawli sallallahu alaihi wasallama wanda ya gudana akan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam addinu annasiyatu addini gabadansa nasiha ne qalu sai sahabi suka ce liman ya rasulullah wane ne ya zama addini nasiha gare shi ya manzo Allah qala sai ce lillahi ga Allah wa rasulihi da manzansa wa likitabi da littafinsa wa lamatul mu'minina da sauran mu'mina wa khassatin da ke bantattunsu fa wala zalika farkon abin da ya kamata a cikin nasiha addini taqwallahi tsoron Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani sai shi wal waqiatu waqia fil wasiyati cikin wasiya ala li awlahu ga majibancinsa radiyallahu anhu wa annahu qala yace ya bunayya ya kai dana usikum bitaqwallah nayi muku wasiya da tsoron Allah alazimi na girma fil gaibi wa shahadati aboye da bayani wa kalimatul haqi da fadan gaskiya fi rida wal gazabi fa a cikin gaskiya cikin yarda da fushi wal adal da adalci ala siddiqi ga sadiqi wal adui kai adalci wa siddiqi kai adalci wa adui wal qasdu da nufi fil gina wal faqri wadatuwa ko talauci summa ba'da zalika sannan bayan wannan alfazu ilallahi ta'ala kazabura zuwa ga Allah madaukaki walaja ilayhi ka fake zuwa gare shi nizagadi kullahi min al'umuri daga kore duk wanda yake riska daga cikin al'amura wa ta'alluqul qalbi bihi karate da Allah subhanahu wa ta'ala ala kadari martabati sahibahu gama abucin gurgudan ma abucin abu wal haya'u minhu kaji kunyan Allah subhanahu wataala aljari wanda yake gudana ala haddi qauli sallallahu alaihi wasallama a haddin fadin manzo Allah istahiyu minallahi haqqal haya'i kuji kunyan Allah haqqal haya'i matukan jin kunya kalu sai sabe suka ce inna nastahi walhamdulillah ai mu muna jin kunyan Allah alhamdulillah kala sai manzo Allah ce alaysa zalika kazalika babun da nake nufi kenan ba walakin alhaya abinda ake nufi da kunya an ta habza ra'asa ka kiyaye abinda kanka zai dauka wama wa abinda zaka gani ka kiyaye ka kare wata habzal badana ka kiyaye cikinka wama wa da abinda zaka cusa cikin cikinka wal tazkura al mauta wal bila ka dinga tuna mutuwa da tsufa waman arada al akhirata duk wanda ya lahira yake nufi taraka zinatul dunya to yabar kawacen duniya faman fa'ala zalika wanda ya haka faqadista hayamin lahi haqqal haya to yaji kunyan Allah kenan haqqal haya wa hadha al haya'u wannan jin kunya alladhi hadabahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa hidabul ammati magana ce ta ammawa amma khassawa suna ciki amma magana istahiyu minallahi haqqal haya haka manzo Allah ya ce kalu kuma sahabbai suka ce inna nastahi walhamdulillahi mu ma haka ne alhamdulillah ya muna jin kunya yace ba haka bane sai ka kiyaye kanka da abinda kanka yake dauka wato guluma sai gumi ƙarya menene harshe da baki duk abinda yake nufi kenan wata hafazal banana ka kiyaye cikinka me kake sawa a cikin kai shiga cikinka wa mawa da abin da ya taro wal tazkurul mauta wal bila kaga amini amma yana nufi hasau sun shiga ciki wa mal haya fi haqqi siddiqin kunya cikin haƙƙin siddiqai fa duraquru min haibatil jalali shine hanya na ruhi cikin kwarjini na Ubangiji kama ya kulu ba da arifi kama yadda shashin arifi suke cewa ashtaquhu ay ina sansa fa iza bada adraktu min ijlalihi ashtaquhu ina son gamuwa da Allah fa iza bada in ya bayyana adraktu min ijlalihi san sun kai da kai saboda jalalan Ubangiji la hifatan ba dan tsoro bane abal haibatan sai saboda kwarjini ne wasiyanata li jamali da kiyaye ga jamalansa wasda anu tajalladan wasda abinda ke tsarewa wajen warwa taifin khayali shine abinda ruhin yawon khayalansa fal mautu fi adbari mutuwa tana majuya wala shi fi ibali rayuwa tana gurin juya wa kama qala ba'al arbina radiyallahu anhu subhana man law sajadna bil uyuni lahu Allah shafa shauqi wal mahama min al ibri lam nablughul ushra min mi'shari ni'mati wala al ashri wala ashra min al ashri min al-ushiri subhana sarkiya tabbata man law sajadna bil uyuni lahu wanda law sajadna da zamu masa sujudi bil uyuni lahu da dukkan idanun ala shafa shauqi akan kwai akan gefen kaya wala mahamma da kuma abin wanda ake kira al-ibru wato al-allura lam nablughu al-ushri bamukai ushri ba min mi'shari ni'mati daga cikin mi'shari ni'mati ni'momin sa kashi daya walal ashiri bai kai ashira ba wala asharan balle goma min al-ushri daga cikin ushri summa anshada ba'da abiyatun sai ja wadansu baitoti wa gaba sai buya fi wasl khaliqi cikin halitta wa kana fi mawqif arfati a lokacin wanda wannan waƙan yana filin arfa ne fa saltu anu sai na tambaye shi fa kila sai aka ce huwa abu ubaidatul khawas shine abu ubaidatul khawas walahu munzu 40 sana a lokacin yana da shekara 40 ma rafa ra'su ila samai bai daga kansa zuwa ga sama ba haya aminallahi saboda kunyan ubangiji wa haza wannan huwa hayaul arifina shine tso kunyan arifai summa ataqarrubu ilallahi ta'ala kusanci zuwa ga Allah bimahuyal alaiki da shafi rata wa qadawul awaiki da yanke rata wa tarkul malabisati da barin wadansu abun sawa wal musakanati da wajen zama wal mulahazati da abubuwan kallo la ligaradin kabar su ba dan wani garari ba wala laytatal ala Allah ta'ala babu kai dan zatin Allah bal kiyaman bi haqqi azamati zakai ne da haƙin girman Ubangiji wa jalali da jalalansa wa hubban li zati da kuma soyayya ga zatinsa walakin sai dai kullu shahsin fi haza kowane mutum akan wannan alaqadarin muqamihi kowa yana ne gurgudun muqaminsa rutubati da darajarsa wa man ittala bi shay'in min mukhalafatin duk wanda aka jarace shi min mukhalafatin daga sabawa Allah min muhalafati hadha al-amr da sabawa wannan lamari fali yarju ila Allah ta'ala yi sauri ya koma wajen ubangiji biddarati da kaskantar da kawai ibtihali wal istighfari da bawo kai zuwa ga Allah da yawan istighfari da karyewan zuciya wata zulli da kaskanci wata hitikari da walakanta mutarifan kana furci baina dillahi shine misali kama Allahumma alayka muawwidi wa bika malazi wa ilaykal tijai wa alayko kuma ce Allahumma ya man azara jamila wasdar alqabiha wa lam yakhil jarirati wa lam yahatik sitra wa ya azim alafwi wa ya hasan atajawizi wa ya wasal magfirati wa ya basil ladaini barakaiwa Allah take ne kaiwa Allah take shi ba salati bane take ne Allahumma anta rabbi wa ana abduka az-zalil al-faqir al-ajiz al-waqif bayna yadayka Allahumma anta al-ghaniy Allahumma ana al-dayyif Allahumma anta haka kafar irin wannan shine inkisari shine tadarrui shine ibtihali na'am li'ajizi kanuna gajiyawanka mutarifan bayna yadillahi ta'ala kana itirafi a gaban ubangiji li'ajizi da gajiyawanka wa dafi da rauninka sumaluqufu ma Allah ta'ala sai ka tsaya a wajen ubangiji bilduzumi zulli kalizumci kaskanci wal maskanati da fi markazil ibtikari a markazin nan na buƙatuwa wal ildirari da buƙatuwa wa haful wa hoyi kalban min muzajati sadawati ka dinga tsoron ka tsoratar da zuciyanka daga motsin nan na kan sadawa wato idan ubangiji zai kama ka o farkan min hafil makarihi da kuma rabuwa daga hafiye makarihi koye makarinsa wala zin rida ka neme yardansa wa taslimi lahu da ni kauya gare subhanahu wataala likulli waqi'in daga dukkan wani waqi fil wujudi cikin samuwa bila inzi'ajin ba tare da rawrawa wal iradin ba tare da buƙatuwa ba wala talaban ba tare da nema li zawali a gusar da shi ba illa ma kana min af'ali nafsi sai abin da ya kasance a gusanar da aikin nafsul ammara fali yubadir ila taubati mutum yayi gaggawa zuwa ga tuba fima waqa cikin abin da ya afku min huruji af'ali daga fitan aikinsa an shari'i gabarin shari'a fa inna wallahi lil baqa baya yuwa al baqa'i wanzuwa fi mulabasati cikin mulabasa tufansa ashara wani alama mutum ya sani annahu min hukumillahi yana daga cikin hukuncin Allah fala uzra lahu bai da wani uzuri fi tarki taubati ya bar tuba wali amal baba ya aiwatar da shashi min auqati daga lokatayyansa fi ma yajri ala yadayhi cikin abin da zai gudanar ga hannayensa min naf'il ibadi na daga amfanan bayin Allah la umman ba kowa da kowa ba bal hususan makareta al-aqrab wal aqrab makusanta makusanta min gairi ifradin Allah tabidin babu jinkiri babu sakaci wale yakun shadid al-ihtimam ya zamo matsanancin ihtimami min hukujewa ne daga ihtimaminsa daga haƙoƙin yanwa fi dariƙati a hanyarsa allati la yamkinu ta'khiru an wanda baya yiwa a yi jinkiri gabarinsa walakin sai dai mulazamatul wajib mahafaqat yana lazimtan wajibi ne kawai min gairi an ya jala hajirahu dan kar ya sanya ta zamo kaura cewa da gare shi fa'inna li kulli aqilin ga dukkan mai hankali auqatan yana da lokaci ya halufi ya rabbi ya kamata fa'inna li kulli aqilin duk wani mai hankali auqatan ya kamata ya zama yana da lokaci ya halufi ya rabbi wannan zai dinga kadaita ga ubangijinsa la yumkinu ta'khiru anha bai kamata a ce bai da wannan lokacin ba wal istighalu anha bai kamata a ce ya shigala ya bar wannan lokacin ba ya zama kowanne mutumin da yake da hankali bayan sallah na farilla to ya zama akwai lokacin da kake da shi wanda zaka dinga tsayawa a wajen Allah wannan dare ko rana a ce akwai ka shiga wani guri ka dabuya kai wadansu adadai ko kai wasu nawafilu ko kai karatun alqurani ko kai ka zauna ma shiru kawai kai shiru kawai ba kai komai ba ya zama kana tafukuri cikin Allah zai amfana da mutum wa uqatan ya zama kana da wadansu lokaci ya jalis fi ayi khiwani kana zama da yan uwanka fit dariqa ce yan dariqa lillahi ta'ala saboda Allah litaskiri dan ka tunatar da su aw ta'limin ko ka sanar da su aw istifadatan ko ka ba su wani fa'ida mimma lam yakun inda min al-ilm wanda ba su da ilimin haka min gairi ifradin wala tafrin karka watsar karka sakaci summa latahi fi halawati mutun ya samu lokaci cikin halawansa ma Allah ta'ala ya zamo yana tare da Allah yana da lokaci alfadila masu girma masu dadi kawasil layli kamar tsakiyar dare ba'da nawmin nasi bayan mutane sun yi bacci ila tulul fajr hazwa alfajr wa ba'da salatu subhi bayan sallah asuba ila waqtir duha lokacin duha wa da salatu al'asri bayan sallah asr ila salatu al'ishai hazwa sallah isha amilan fi zalika wannan mutum ya dinga yin aiki a cikin wannan lokacin bi tasdidi da kadaita da dacewa sad tasdidi wata karibi da neman kusanci fi ma'rifati ma yaqdiru alayhi cikin ma'rifa abin da zai yake da iko akan abin yayi ya samu lokaci ya haka dare a lokacin annanin ka aikin lada ya zamo har zuwa dulul fajr ko bayan sallah asuba ka samu lokacin da zaka zauna har zuwa lokacin duha ko bayan sallar lasar ka samu daga bayan lasar har zuwa sallar isha kaga za ka shiga lasar kana lasar misali ka tashi a kasuwanka misali in mutumin da yake ya rufa ya fi karfin abinci ya zauna ya yi tauridinsa har zuwa bayan magariba kaga zai ci gulus bayan magariba ya yi wazifa bayan ya yi wazifa ya yi karantansa gashi na kuma yana da ladan ribadi wala yujibu li nafsin kasalan wala bajaran bai zama tilas ga wanda yake da kasala ba jariyan ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yake tsayuwa wanda yake da wannan dama she kamata ya amfani da wanda saboda kar ya zama in kai mai kasala ne sunanka mai kasala in kai jarimi ne wanda zaka tsaya kai to kuma an samu abin da ake ya gudana ne a haddin kaulin sallallahu alaihi wasallam inna hadha ad-din yusrun wannan addini mai sauki ne wala yashadu ad-din ahadin illa galabahu duk wanda yace zai addini sai yafi kowa to abin zai rinjaye shi fasaddidu ku katartar ku karibu ku kusantar wa abshuru ku bishara wasta'idu bil gudawati war rawa ku taimakawa kanku da nafila da lazimi ko da aikin alheri safiya da yammaci wa shay'in min dhulja da wani yake cikin dare kaga duk wannan magana hadisi ne a sauran hadisi yace inna Allah la yamallu hatta tunamallu Allah baya kosawa kai mar aiki sai dai kai ka kosa kabari abinda ake nufi anan wannan ka gani wala yujibul nafsin kasala rayi wanda take da kasala ba ce mata dole ba shi ma wannan din ai kaga an ce wasayidu bil wudu wa tawarraha ka taimawa kawo kanka cikin ambaton Allah safiya da yammaci kaga ba da salatul asri ba da salatul subhi illa duha wa ba da salatul asri ila ghurubi shams ko ila salatul isha'i ko sai ce kuma wa shay'in min ad-dulja da wani yanki cikin dare kaga wancan maganan kin ka wasal layli ba'd nawmin nas kaga duk wannan hadisi manzo Allah ya nuna maka saboda guri ne na riskan alhairai wato mai kauri kwarai da gaske lokaci ne na riskan alhairai masu ƙarfi wa qawlu fada manzo Allah da yace inna hadha din matinun wana dini mai karfi ne fatawa galufi birri ku shige shi da tausasawa wala tabghadhu li nafsika ibadallahi karkaki da kanka wajen bautan Allah fa innal mumbitu la ardan qadan wala zara abqa fa innal mumbita domin abin da ya tsiro la'arnan qadan ba ƙasa bane ne yanki wala zara abqa ba kuma abin da ya bayyana bane yanzu wa qawlu huzu min al-amwali ma tudiquna ku riko daga cikin aiki ma tudiquna abin da za ku iya fa innallaha la yamallu hatta tatamallu Allah baya kosawa sai dai ku ku gaji ku gobari Allah baya kosawa wala hazar ka kiyaye min majalisin daga majalisi wa ma akhadha al-ilmi da wajen daukan ilimi Allah titwada ila dukhulin fi madakhil al-amati wanda yake jawwa wajen shiga cikin mashigan amma wal ahal mahzuniya da dariya wanda aka tuskanci fa inna man taba zalika domin wanda ya bi haka Allah ya bulu ba zai tsira ba la fi dunya wa la fil akhirah ba duniya ba ko lahir wala yakun itimamu mutum ya kasance bil akhazi fi hasati nafsi mutum ya riko cikin hasati nafsi wala jalli ikhwanihi kare sun yawo ƴan uwansa manafi'ihim ga amfanin su in ahalla li zalika in ya saukar ga wannan ila ma fadala ana buƙaci sun sauran lokacin sa qala maliku radiyallahu anhu maliku ya fada wa qasu ila talabil ilmi an tambaye shi akan neman ilimi fa qala shi hasanu yana da kyau walakin atarif ma yalzumuka amma na itarafi ma yalzumuka abinda ya lazimci ka shine min sabahika ila masa'ika falzimu daga safiyanka zuwa yammacinka ka lazimci shi fa inna akadu ala luzumi shasi yafi karfi akan luzumta mutum fi hasati nafsi min umuri lati yadalibu Allah biha idan kebanta mutum cikin al'amara allati dalibuhu Allah wanda Allah yake neman shi ayi wata damu wallahi sami mu fitarkiya a ce an nema kai ba kai ba Allah ba zai maka musama ba in ka bari wa man arada an zalika duk wanda ya kawo da kai gaba haka muta'allilan bi talabil ilmi ya ce yana yi ne dan neman ilimi faqada hasira yayi hasara duniya da lahira wal qawlul haqqi fi zalika magana ta gaskiya cikin wannan falaysa laka illallah baka da kowa sai Allah subhanahu wataala. Fala tashtagil anhu bighairihi, kar ka shagala bighairihi da wanin sa. Wala taj'al li nafsika, kar ka sanya wa kanka ila siwahu wanin sa. Muntaji'an, kana mai komawa. Wala ila ihradin, ko ka kauda kai an babi gaban kofansa. Talilan, saboda illa. Wala ni inhiyashi ilayhi, ko ka bar tarewa kofan Allah. Fishada'idi, saboda tsanani. Wal mabaiki, da abubuwan kunci, wal kururi, da bakan ciki. Maljan, kana kana fakewa. Wala firhayi, ko cikin yalwa. Wata watarin namu, ko saboda zanzurutu ni'ima. An murati shukuri, ka kiyaye godiyansa. Mustarifan, na wajen sarrafa. Wale kunna al'amru, lamarin kai zan fi dalika. A wannan jariyan yana gudana ne ala kauli Abul Abbas al-Mursi, yadda Abul Abbas al-Mursi ya kawo auqatul abd, ba lokatan bawa arba'atun guda hudu ne. Laha mislaha, bata da na biyar. Wahiya, ita ce iman ta kuna fi waqatin ni'mati, ko mutum yana cikin lokaci na ni'ima. Fa muqtadan haqu minka, idan abin da ya faru na Allah ya riga rubuta maka haka, wujudu shukri, kai nan kai godiya wa Allah. Aw ta kuna fi waqatin shiddatin, ko kana cikin lokaci na tsanani. Fa muqtadal haqu minka, idan Allah ya yi maka haka kana cikin tsanani, to abinda Allah ya hukunta maka, wujudu sabari, ya zama ka samu haƙuri. Haka aw ta kuna fi waqatin ma'asatin, ko lokacin sabon Allah. Fa muqtadal haqu minka, mafi abunda Allah ya hukunta maka cikin haƙinka, wujudu taubati, ya zama tuba ne naka. Aw ta kuna fi waqati dati, ko kuma kana lokacin biyan Allah. Fa muqtadal haqu minka, shine abinda Allah ya cancanta da kai. Shudul minati, ka gaba ka fi kowa bane, kyautan Allah ne ya saka kai. Allah wa hazil hududu, wannan haddi. Allati zakaraha fiha, wanda aka ambata istigraq al-awqati abdu kullaha, shine istigraqin bawa a lokacin duka. Wayil mazkuratu fi qawli sallallahu alaihi wasallam, shine manzo Allah fasaran hadisin annabi ne. Man udiya fi shakara, idan aka baka ka gode. Wabtuli fa sabara, idan aka jarabce ka kai haƙuri. Wuzulima fa staghfara, wazalama yayi kai, idan kai sabo zalunci kenan. Fasta gafara, sai ka nemi gafaran Allah. Wuzulima fa gufira, sai aka zalunce ka kuma kai gafara. Suma sakata sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya shiru. Hatta qal ba'dul jalisina, har wanda suke gurin suka yi magana. Ma za lahu ya rasulullah, to me ke ga mutumin da ya haka? Kala ya ce ulaika lahumul amn, wanda ya haka to yana da amn. Wa humul muhtaduna, su ne shiyayyu. Allahumma jana minal muhtadin. Arada sallallahu alaihi wasallam mai kauli, manzo Allah yana nufi lahumul amn, suna da amn, yani lahumul amn min azabillahi, sun samu aminci daga barin azaban Ubangiji. Fil akhirati alayra, wa humul mutaduna fid dunya, a duniya kuma shiryayyu. Wala yakun fi jami ma zakarna, ka kasance cikin dai abin da muka ambata. An yakuna halisan lillahi, dai abin da zakai kai dan Allah. La yuhalidu shay'un, babu wani abin da zai muhala da amin gairi Allahi ta'ala, ba da wani Allah ba. Wa hadhihi wasiyati, wannan wasiya li ashabil hijabi, annayi ne wa masu hijabi. Wa ma man safar lahul ma'rifatu, amma wanda ma'rifarsa ta tsarkaka. Hatta rasiyat qadamuhu fiha, ya kama kafarsa ta tsaya. Fa huwa ma man yudihi waqtuhu, yana tare da wanda aka bashi lokacinsa. Wa haluhu maqamu, da halinsa da maqaminsa. Wa tajalli, tajallinsa laysa lahu an nafsi khibaran, bashi da wani ikhbarin an nafsi wala ma gairi lahi karama kun bashi da wani Allah bashi da wani madogara wassalamu aminciya tabbata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima anta bihamdillahi ta'ala min imla'i alaina radhiyallahu anhu min hibzi wa lafzi alhamdulillah Allah ka taimake mu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ghulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq ولا هادي الا صراطك المستقيم ولا هادي حق قدري مقداري لازم صلاه تملا الازل ولا ابد الزمن ومكانا مضربه في كل عدد بعدد ما في لك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لكم ابنك برسل Thank you.